Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba shi daga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Sarfilu da kanan labarai.
Da daren jiya Talata aka rufe rumfunan zabe tare da fara kidayar ƙuri'un zabuka bi masu matukar muhimmanci ne 'yan majalisar dattawan Amurka a jihar Georgia. Asusun kula da kananan yaran majalisar ɗinkin duniya da karkausar murya ya Allah wadai da kisan akalla kananan yara 17 daga cikin wasu da dama da aka yi kisan kiyashi a ƙarshen mako a Niger. Jiya Talata hukumar lafiya ta duniya ta nuna rashin jin daɗi game da gazawar da jami'an China suka yi na kin bai wa kungiyar masu bincike na duniya izinin shiga ƙasar don binciken asalin coronavirus.
Kanan labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a karamar hukumar Toto ta jihar Nasarawa.
Shugaban karamar hukumar na Toto, Prince Nuhu Adamu, ya ce bayanan da ya samu shine 'yan bindigar waɗanda suka fito da yawan gaske sun yi harbe-harbe har suka kashe mutum guda suka kuma yi garkuwa da waɗansu.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayar da umarnin kaddamar da shirin ɗaukar marasa aikin yi 774. To sai dai bangaren majalisa ta kalubalanci shirin saboda abin da ta kira mana kisa a wannan shiri.
Ko da an kaddamar ne ba tare da yawo bangaren majalisa ta Najeriya ba. Bangaren zartarwa sun kaddamar ne a kashin kansu ba tare da tuntuɓar mu.
Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a jihar Niger, Najeriya. Suka kashe mutum ɗaya tare da sace shanu masu yawan gaske. Bayan haka Murtala Faruk Sanyin na tafi da shirinsa na baki kan yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Da daren jiya Talata aka rufe rumfunan zabe tare da fara kidayar ƙuri'un zabuka bi masu matukar muhimmanci ne 'yan majalisar dattawan Amurka a jihar Georgia da ke kudancin kasar. Wanda zai yi tasiri game da iko a majalisar dattawa cikin shekaru biyu na farko na gwamnatin zaɓen shugaban ƙasar Joe Biden. Senator David Perdue na jam'iyyar Republican ya game da ƙalubale daga ɗan jam'iyyar Democrat John Ossoff mai gabatar da shirye-shiryen talabijin, yayin da Senator Kelly Loeffler ta Republican ɗaya daga cikin 'yan majalisar mafiya arziki tana ja da Reverend Raphael Warnock wani pasto a majami'ar Baptist. Ƙuri'un da aka kada kafin zaɓe ya nuna an fafata sosai, inda 'yan Democrat ke da ɗan ƙaramin rinjaye. A halin yanzu, 'yan jam'iyyar Republican ne ke da rinjaye a majalisar dattawan mai kujeru 100, inda suke da kujeru 50, 'yan Democrat kuma 48. Suna buƙatar samun nasara ɗaya daga cikin zaɓukan da aka gudanar a Georgia a zagaye na biyu domin tunkarar gwamnatin Biden bayan an ƙaddamar da shi a ranar 20 ga wannan wata na Janairu. UNICEF ta ce wasu majiyoyi da ba na hukuma ba sun sanya adadin waɗanda suka mutu a harin na rana Asabar a ƙauyukan biyu sama da 100. Sanarwar UNICEF ta jiya Talata ta ce waɗanda lamarin ya ritsa da su sun haɗa da yara maza 10 da 'yan mata 7 waɗanda aka yi amanar ba su wuce shekaru 16 ba. 'Yan bindiga ne suka kewaye ƙauyukan da ke kudu maso yammacin yankin Tilaberi suka fara kashe mutane, wasu yara sun ƙone ƙurmus a cewar UNICEF. Babu wani da awar ɗaukar alhakin kai harin. Jiya Talata hukumar lafiya ta duniya WHO ta nuna rashin jin daɗi game da gazawar da jami'an China suka yi na kin baiwa kungiyar masu bincike na duniya izinin shiga ƙasar don binciken asalin ƙwayar cutar coronavirus. A taron da hukumar ta saba gabatarwa game da COVID-19 a hedikwatar hukumar WHO a Geneva, Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce ya yi matuƙar baƙin ciki cewa China bata bada izinin shiga da tawagar ba. Wasu daga cikin sun fara tafiye-tafiye zuwa Wuhan. Labarin ya tilasta wa sauran mambobin ƙungiyar fasa tafiya a ƙurarren lokaci. Tedros ya ce an shirya tsare-tsaren wannan tafiya ne tsakanin jami'an hukumar lafiya da gwamnatin ƙasar China da kuma ƙasashen da tawagar za ta wuce ta hanyar su zuwa birnin Wuhan. Ya ce jiya Talata hukumar ta samu labarin cewa har yanzu jami'an ƙasar China basu kammala izinin da ya dace ba na zuwan kungiyar China.
kafin Sarfilu ya kawo sauran labaran duniya. Wasu 'yan bandaga sun kashe mutum guda suka kuma yi awon gaba da wasu mutane da zuwa yanzu hukumomi ke tantama akan adadinsu. Lamarin ya auku ne a yankin Gadabuke da ke karamin hukumar Toto a jihar Nasarawa. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Shugaban karamar hukumar na Toto, Prince Nuhu Adamu, ya ce bayanan da ya samu shine 'yan bindigar waɗanda suka fito da yawan gaske sun yi harbe-harbe har suka kashe mutum guda suka kuma yi garkuwa da waɗansu.
Masu na da yawan gaske sai suka fara harbe-harbe suka hafka ba su vigilante wanda suna hanyo. Bisa garkuwar da na samu sun tsere ainihin motoci guda biyu, sannan kuma na uku shine ainihin mota na Dr. Jibrin tare da abokinsa Falis Ibrahim wanda su ma sun shigar da su daji. A haka din dai da safin nan aka zo da gawan shi mutumin da aka kashe. To aka tabbatar da cewa har shi former US ne na Nasara na Salisu Ibrahim wanda kafin rasuwarsa yana koyarwa ne gaske na kishi. To ainihin abin da ya faru kenan. To a jiya din report na samu shine ana kenan about 10 people na aka kidnapped ba faru daidai ainihin abin nan ba
saboda
to kuma da su direbobi na motoci su ne za su iya faɗa ainihin mutane na da suka cikin motansu. A yanzu dai ba iya faɗa daidai mutanen da aka kidnapped ba. Sojoji ba sun shiga suna bin daji-daji dai.
A bangare guda kuwa rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta bakin mai magana da yawunta Ramhan Nansel ya tabbatar da mutuwar mutum guda ne ya kuma ce ba su da tabbacin an yi garkuwa da wasu mutanen.
An ga wani mota a hanya an abandonin nashi. To 'yan sanda suka je suka recover motan sai sun ga waya techno guda biyu a cikin motan. Suka kawo motan station. To ana kan bincike sai wani ya zo ya ga motan sai wannan motan yaya na ne ya bar gida da safin nan wai zai je Gadabuke shine an ce so it was then an suspect we kai maybe they were abducted. An fara neman su sai an samo gawan mutum daya a daji. To duk abin da ana faɗa din nan ƙarya ne. To wai in dai mutum 20 ne a wani mota ne an tafi da motan su ne.
Yankin na Toto dai ya sha fama da harin 'yan bindiga wanda ko a baya suka tada gari guda suka kashe mutane dubbai kuma suka kasance suna gudun hijira. Rahotannin da ba a tabbatar ba na nuni da cewa mutane 20 ne 'yan bindigar suka yi awon gaba da su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sarfilu dauke da sauran labaran duniya.
Majalisar Amurka na dattijai da wakilai sun shirya haduwa yau Laraba a wani taron haɗin gwiwa na majalisar domin ƙidaya da kuma tabbatar da ƙuri'un zaɓe bisa la'akari da sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Nuwamba. Ana gudanar da wannan biki ne yawancin lokaci da ke zama mataki na ƙarshe bayan da jami'an zaben kwaleji a hukumance suka zaɓi Joe Biden ranar 14 ga watan Disamba. Ya zama zakaran gwajin dafi ga 'yan majalisar Republican masu biyayya ga shugaba Trump. Sama da 'yan majalisar Republican 100 masu biyayya ga shugaba Trump sun shirya kalubalantar takardar shaidar. A ƙarƙashin kwaskwarima ta 12 a kundin tsarin mulkin Amurka, dukkan majalisun biyu dole ne su haɗu don ƙirga da kuma tabbatar da sakamakon ƙuri'un bisa tsarin kasafin ƙuri'u na Electoral College daga dukkan jihohi 50 da gundumar Columbia. Fiye da masu rajin kare demokaradiyya a Hong Kong 50 aka kame yau Laraba saboda karya dokar tsaron ƙasa da ake rikici a kanta, a cewar kafofin yaɗa labarai na cikin gida a cikin wani babban kamen masu adawa da sabuwar dokar. Kamen da aka yi a cibiyoyin hada-hadar kasuwanci na Asiya ya haɗa da sanannun mutane masu rajin demokaradiyya da tsaffin 'yan majalisa James To da Lam Chok Teng da Lester Shom, a cewar shafin Facebook na masu rajin demokaradiyya da kuma kafar yaɗa labarai ta RTHK. Da 'yan sanda ba su ba da amsa nan da nan ba na buƙatar neman yin bayani.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma Dalla. an bandaga sun kai wani hari a jihar Niger dake arewacin Najeriya. Rahotanni dai sun nuna cewa maharan sun kai wannan sabon harin ne a garin Cikuba dake yankin karamar hukumar Shiroro, inda suka yi awon gaba da tarin shanu da ma kashe dan sanda guda da kuma jikata wani mutum guda, kamar yanda wani mazaunin wurin da ya nemi a saka sudansa ya yi wa wakilinmu Mustapha Nasir Batsari karin bayani ta wayar tarho.
Dan bindiga suka shigo yankin gaba daya suka kwashe shanayen da ke wuraren nan, kwashe shanu sun kusan 1,000 daga Cikuba. To da ma akwai an sa yan sanda daga can suka taro su kenan. A nan suka yi ayyukan gama da yan sanda a wuraren kasan Cikuba din. Dan suka harbi yan sanda, sun kashe mobile police guda daya, suka same shi a kai. Dayan bi sun ji mishi ciwo, yan sanda guda biyu amma sun samu sun tsere ba a same su ba.
Sai ma dai shugaban karamar hukumar ta Shiroro, wanda a halin yanzu yake cikin wani takun saka da kansilolinsa Honorable Suleiman Cikuba, ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
But I'm still waiting to ji yanda duk wannan da problem na network can Cikuba nan, dai sun kira da zanda suna daji wanda suke daji cewa ina cin kuma kukan bindigogi a lokacin da suke changing fire da su mobile police da vigilante da su barayi din. Amma har yanzu muna jira mu ji full detail.
Amma mun samu bayanin kamar sun kashe ma dan sanda guda.
Akwai labarin haka da magana waya an ji mobile police guda daya.
A can karamar hukumar Rafi ma maharan sun kai irin wannan harin a garin Rigo da almurin ranar Talatan nan, kamar yadda wani mazaunin yankin ya yi ƙarin bayani.
Yanzu haka a Rugo suna nan, yanzu haka maganan gada muke sun kori mutane, yanzu haka sun kama mutane a Rugo, a garin Rugo sun wuce da mutanen yanzu haka.
Mutum nawa kenan?
Sun kai 5.
A lokacin da na tuntuɓi kakakin yan sandan jihar Niger Wasiu Abiodun akan wannan hare-hare, ya ce in ba shi lokaci zai waiwaye ni idan ya kammala bincike. Kuma har yanzu a lokacin hada wannan rahoto babu wani bayani. Amma a wani taron manema labarai a ranar Litinin din nan, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna kokarin fatattakar yan bindigar da suka addabi jihar Niger.
Muna da miyagu da yawa wanda ba su son zaman lafiya ba tare da dogon bayani ba. Abin da ya dace mu yi, ba za mu yi gaddama, ba za mu yi abu, za mu yi shi. Muna nan kuma muna kan yi.
Fata dai Allah ya kawo sauƙin wannan al'amari ta yadda al'umma za su samu sukuni. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir Batsari. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar da umarnin kaddamar da shirin daukar mutane marasa aikin yi 774 aiki a fadin kasar da aka fara a jiya Talata. Ministan kasa a ma'aikatar kwadago Festus Kiyamu ne ya sanar da haka a wani sakon Twitter. Wakiliyarmu Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani akan ƙaddamarwar da aka yi a Abuja.
A sanarwar da ministan ƙasa a ma'aikatar kwadago Festus Kiyamu ya wallafa, ya ƙara da cewa dukkan ofisoshin hukumar ɗaukar aiki na MDE na jihohi ne suka fara shirin kamar yadda aka tsara. To sai dai wannan yunkuri ya ɗauki hankalin 'yan majalisa, ganin cewa makonni biyu da suka gabata majalisar wakilai ta gabatar da ƙudurin dakatar da shirin ɗungurungun ɗinta a bisa dalilin wai akwai wata manaƙisa da aka shirya wajen tantance waɗanda za a ɗauka aikin. Injiniya Muhammad Wudin shi ne shugaban kwamitin kula da kwadago da ɗaukan aiki a majalisar wakilai.
A matsayina na shugaban kwamiti, ya zama wajibi mu tabbatar muku cewa dole muna nan akan wannan kuduri, kuma akan sa muke, ko da an kaddamar ne ba tare da yawun bangaren majalisa ta Najeriya ba. Bangaren zartarwa sun kaddamar ne a ƙashin kansu ba tare da tuntuɓar mu, ko ba tare da yadda da wancan kuduri da muka yi ba.
Amma mai ba shugaba Buhari shawara a harkar matasa da kuma wasanni, Nasiru Adahama ya yi ƙarin haske, yana cewa
muna ganin shi wannan shiri zai matuƙar tasiri domin aƙalla a rage radadi. Na farko a wajen kafa shi kansa kwamitin wajen tantancewa, ba a bar siyasa ta shiga cikin al'amarin ba, ba a bar gidan wane ya shiga ɓangare ba. An yi kwamitin yadda za ka ga waɗansu ɓangaren ma da dama za ka ga kamar iyayenmu wato sarakuna su suke jan aka misalai shirin ko a jiha, sannan ka duba a unguwanni, za a ga dakatai, za a ga masu unguwanni, za a ga limamai, za a ga shugabannin addinai, za a ga kungiyoyin gama kai na sa kai daban-daban. Wannan zai baka damar da za a ce kowa ya sami kyakkyawar filin da zai iya cewa akwai an kamanta adalci a ciki.
Wasu matasa irin su Abdullahi Sabo a karamar hukumar Kuje ya yi sambarka a ganin wannan rana.
Gaskiya ciki muke da murna don wannan abu ne da aka dade, ana son a ga faruwarta bata faruwa saboda takaddabar da ake tsakanin ƴan majalisa da shi karamin minista. Domin ka duba cikin karkara so da dama zaka tarar wani mutum zai tashi safiya naira guda tafi karfin sa, ka dau 20,000 ka ba mutumin karkara a yanzu a cikin watanni uku, ko da adashi yake zuba 5,500 za ta taimaka matuka.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin majalisar wakilai da bangaren gwamnati a daidai lokacin da majalisar za ta dawo bakin aiki a ranar 26 ga wannan wata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilowatt 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Hankali ya karkata akan shirin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a jamhuriyar Niger. Wancan jam'iyyun adawa sun tamke da marar jan daga. A Najeriya kuma wasu 'yan kasar na cewa ba za su taɓa mantawa da shekarar 2020 da ta yi ban kwana ba. Jama'a assalamu alaikum. A ranar 21 ga wata mai zuwa na Fabrairu ake taron gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a jamhuriyar Niger, bayan da aka kasa samun dan takarar da ya sami kashi 51 na ƙuri'u kamar yadda dokar zaben kasar ta shata domin lashe zaben a zagaye na farko. Dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Mohamed shi ne ke kan gaba da kashi 39 cikin 100 na sakamakon zaben da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamba da ya gabata. Tsohon shugaban kasa Muhammad Usman ya sami kashi 17, tsohon Prime Minister Sani Umaru ya zo na uku da kashi 9, yayin da ɗaya tsohon Prime Minister Albade Abuba ya zo na hudu da kashi 7 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. A yayin da ake shirin fafatawa a zagaye na biyu tsakanin Bazoum Mohamed da tsohon shugaban kasa Muhammad Usman, tuni da wasu jam'iyyun adawa suka bayyana shirinsu na marawa dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki wato Bazoum Mohamed a zagaye na biyu na zaben. Salisu Muhammadu Hadi shi ne shugaban jam'iyyar ADN Fasaha, ya kuma bayyana matsayar tasu a yayin gangamin jam'iyyun kawancin marawa Bazoum.
Muna ma Allah madaukakin sarki godiya da ya kamo wannan dandali yau, saboda mu wallafa wani jawabi ga zuwa ga magoyan bayan jam'iyyun nan namu guda kusan 50 da suka goyon baya ga shugaba namu Bazoum Mohamed, saboda a tabbatar ma shi samu rikon kasar gaba dai ta Niger.
To sai dai Ibrahim Mamman na jam'iyyar MPN kishin kasa kuma mamba a kawancin jam'iyyun hamayya na CAP 2021 ya ce bar ma batun nuna goyon baya, suna nan ma suna nazarin hanyoyin kalubalantar sakamakon zaben na farko, inda ya ce a yanzu ma za su kara tamke damara.
Za mu gani tare da ma'aikatanmu wa'anda ke iya bi sau da kafa ya ne sahihancin wannan sakamako, kuma wane korafi za mu iya yi zuwa ga wajen kotu.
Abinda ke nufin har yanzu da sauran fafatawa tsakanin jam'iyya mai mulki dan takarar jam'iyya mai mulki da kuma ɗaya daga cikin dan takara na bangaren adawa kafin
wannan ai bishiri ne mu zama mutane mu abu ne wanda deja mun san da shi amma yau zahiri al'umma Niger ta gwada mutane da al'umma ce mai mutunci duk abubuwan da aka yi saboda wannan wucewar da aka so a yi da ƙarfi a kai zagaye na farko a kada duka jama'a ɗan Niger al'umma mu zamu ta tayi tsaye takiya ta ce sai da aka yi zagaye sai an ji zagaye na biyu wannan abu albon alfahari ne gare mu muna gode ma al'umma Niger muna so yanda suka yi tsaye suka tare muna so su yi da aiki kowa ya hada ƙarfin shi wanga mu ba abu da muka gani ya tsaya daga nan wanga iko yanda aka dauko shi ake so a cigaba da shi a murƙushe wanga iko wanda ke son ya tabbatar da zalunci da ikon nawa sai nawa ni sai iyana saboda in kun dibe su duk wanda kuka gani jagora akwai dan shi akwai ma'ayin shi ko kanin shi wanda suka shirya wanda za su gadin kasa gadon kasar ka
ina batun maganan hadaka da wasu jami'u zuwa zagaye ne
wannan ai zaka ka saurara aka ce tunda yanzu ne muke yanzu da aka huddo shi aka huddo sakamakon wannan da za akwai kasan kat zanzanta kuma akwai EPP wa'annan in ka dibi abinda suka samu kudin da suka samu ya limka abinda shi dan takarar shugabancin kasa na jam'uriya mai mulki ya samu kenan muna iya cewa in an dibi wannan abu lalle kaman ma sun faɗi
duk duniya da ya jinjina wa kasar ta jamhuriyar Niger akan yadda ta gudanar da zaben na bana ga kuma ta bakin mataimakin shugaban hukumar zaben kasar ta Seni Dr. Aladua Amada jim kadan bayan fitar da sakamakon zagayen farko na zaben
wannan zabe shekara uku kenan muke tsara shi cikin wannan shekara uku babu tirsasawa da bamu gani ba sai mu ce ma hukumar zabe ta kasa ta yi yankon jini tunda mutane da yawa kan yan siyasa kan yan kasa zamnagari mutane da yawa sun yi imani ke wannan zaben na daya ba mu iya tsara shi ba kuma na biyu ko mun tsara shi ba mu saki bace ba mai da ikon Allah kuma ya ba mu kuzari kamar inda muka ce muka tsara wannan zabe dan ku saboda wannan sai mu ce alhamdulillah sai mu ce mun gode ma yan kasar Niger 100% dan mun kire su su huto su zabo wanda suke so kuma da ikon Allah sun huto sun zabo wanda suke so tunda alƙalin ma sun gwada cikin kashi 100 kashi 69 suka huto suka yi zabe ina tamani a inda na sani ba yau ba nake cikin harkokin tsara zabe ba a taba samun wannan kashi ba na tururo mutane wanda suka huto suka yi zabe
to a Najeriya kuma a yayin da shekara ta 2020 tuni da ta zama tarihi ɗan Najeriya da dama na bayyana cewa ba za su taɓa mantawa da ita ba musamman saboda wasu ƙalubale na musamman da suka fuskanta a cikin shekarar masani halayya da zamantakewar ɗan adam Farfesa Tukur Muhammad Baba ɗan iyan mutum biyu ya tabbatar da tunanin na 'yan Najeriya akan shekarar ta 2020
to na daidai ba ma kawai cewa ba mu taba ganin irinta ba ni zan taimaki 'yan Najeriya da cewa Allah kada sake nuna mana irinta akwai abubuwa da yawa da suka faru da suka kusan ba za mu ce Najeriya ba sun yamutsa duniya duka shi wannan shi cutar corona virus da ta fito wato ta canza duniya gaba daya duk wasu abubuwa da muke yi na cuɗanya tsakanin al'umma zuwa al'umma tsakanin kasashe zuwa kasashe da sauransu duka ga ta juya mana hankali na biyu kuma babban matsala da shi wannan shekaran da ya shuɗe ya kawo mana shine mu dai a nan kasan zamantakewa na zaman lafiya da kwanciyar hankali da muka rasa matsala da muka samu na tsirarun Boko Haram ya ci gaba in ka wuce wannan kuma abubuwan da suka zo itila'in da ya zo mana na sace mutane da garkuwa da su da karban kuɗi kaga 'yan ta'adda sun zo cikin ƙauye sun ƙona ƙauyuka sun kashe wanda za su kace sun saci wanda za su saci da wanda aka kora su bar wuri wannan abu ne da ba mu taba tsammanin zai zo ba abin kuma abin takaici shi ne wato abun nan ba wai yana faruwa ba ne kawai ya dami mutane ba alaman cewa zai gyaru su kuma shugabannin namu gasunan ne. Abin takaici shine da in kana tafiya ce Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya. Ana tunanin hatsarin mota, to yanzu ba shi bane ma kawai. Cewa zan tashi nan zuwa Gusau, zan tashi Gusau zuwa Zaria, zuwa Kaduna, zuwa Abuja, shin za a sace ni a hanya? In an sace mutum a hanyar nan, ba wai kawai an sace mutum bane, wato tashin hankalin da yake kawo dole ya tada mutane hankali.
To ko menene mafita da kuma fatan 'yan Najeriya a cikin wannan sabuwar shekara ta 2021?
Fata muke yi abubuwan da suka dami mutanen nan a samu hajoji da za a rage musu. In haka bai faru ba fa muna wa junanmu, muna wa al'umma, muna wa gwamnati tsoron fushin jama'a. In har aka tura aka dada tura mutane tura ta kai bango, akwai abin da zai faru da bai zai wa kowa daɗi ba. Gwamnati kamar yadda na nuna da baya ba za ta ɗauki wannan kullum haƙurin mutanen nan nan ba. Gwamnati ta mai da hankali wajen babban ulmul aba'isan abin da ke damun mutane sha'anin tsaro. Na biyu, a samu wa mutane abubuwan da ya kamata a samu mu, asibiti, ilimi, ruwan sha da sauransu. Yaudarar jama'a da 'yan siyasa suke yi, za a muku kaza, za a muku kaza, ya kamata a sake tunani a kai.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Lalo da Suleiman Barma, Cuba Hero Dedone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida da Sanyinna, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Da daren jiya Talata aka rufe rumfunan zabe tare da fara kidayar kudin zabuka biyu masu matukar mahimmanci ne 'yan majalisar dattawan Amurka a jihar Georgia da ke kudancin kasar, wanda zai yi tasiri game da iko a majalisar dattawa cikin shekaru biyu na farko na gwamnatin zaben shugaban kasar Joe Biden. UNICEF ta ce wasu majiyoyi da ba na hukuma ba sun sanya adadin waɗanda suka mutu a harin na rana Asabar a ƙauyukan biyu sama da 100. Sanarwar UNICEF ta jiya Talata ta ce waɗanda lamarin ya ritsa da su sun hada da yara maza 10 da 'yan mata 7 waɗanda aka yi amanar ba su wuce shekaru 16 ba. Jiya Talata, hukumar lafiya ta duniya WHO ta nuna rashin jin daɗi game da gazawar da jami'an China suka yi na kin baiwa kungiyar masu bincike na duniya izinin shiga kasar don binciken asalin kwayar cutar coronavirus. Majalisun Amurka na dattijai da wakilai sun shirya haduwa yau Laraba a wani taron haɗin gwiwa na majalisar domin ƙidaya da kuma tabbatar da ƙuri'un zaɓe bisa la'akari da sakamakon zaɓen shugaban ƙasar da aka yi a watan Nuwamba. Ana gudanar da wannan biki ne yawancin lokaci da ke zama mataki na ƙarshe bayan da jami'an zaɓen kwaleji a hukumance suka zaɓi Joe Biden ranar 14 ga watan Disamba. Ya zama zakaran gwajin dafi ga 'yan majalisar Republican masu biyayya ga shugaba Trump. Sama da 'yan majalisar Republican 100 masu biyayya ga shugaba Trump sun shirya kalubalanta takardar shaidar. Fiye da masu rajin kare demokaradiyya a Hong Kong 50 aka kame yau Laraba saboda kare dokar tsaron ƙasa da ake rikici a kanta, a cewar kafofin yaɗa labarai na cikin gida, a cikin wani babban kamen masu adawa da sabuwar dokar. Kamen da aka yi a cibiyoyin hada-hadar kasuwanci na Asiya ya haɗa da sanannun mutane masu rajin demokaradiyya da tsaffin 'yan majalisa James To da Lam Chok Teng da Lester Shum, a cewar shafin Facebook na masu rajin demokaradiyya da kuma kafar yaɗa labarai ta RTHK.
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika ta'aziyya ga Sarkin Kado Alhaji Tanko Ibrahim Ali a unguwar Nima da ke Accra na rasuwar yayansa Alhaji Saidu Gwendo a Bamako a ƙasar Mali, da kuma rasuwar 'yarsa Hajiya Halima na gidan Umar Mai Fata da ta rasu a Accra. Allah ya ji kansu ya kuma kyautata namu. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Cuba Hero Dedone wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba ya kuma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.